كراتنا سرنا بروجيزا المهنية في ذكرها لأسرة الغرية أنا أبي العز الحنفي أنا مدى عبارة ريت من 40 أنا من زال صلى الله عليه وسلم يا هجرة يا إسو مدينة يا هتو لغمك كرانا الانتنين kuma ya iso Madina ranar Litinin wannan kuma ya daga cikin sirrin ranar Litinin da manzara rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ba da garantin cewa an aje ne ranar Litinin kuma an fara mun wahayi ranar Litinin kuma na fito daga Makka ya fito daga Makka zuwa Madina ranar Litinin kuma ya iso ranar Litinin kuma manzo Allah ya rasu ranar Litinin to wannan yana daga cikin sirrin ya ranar Litinin kenan rana ce wadda ba ta wasa ba tana da fadala kuma rana ce wadda ake daga ayyukan mutane ranar Litinin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya kokarwa yin azumin ranar Litinin yace fa ja'a taibatu rida yaqinan iz kammala talasan wa khamsina yawmul ismin fi yawmul ismin wa dama fiha ashru sinin kullan nahjiya yace faja'a taibatu rida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo garin Madina taibatu rida yaqinan yace tabbas lokacin izkammala salata wa 50 lokacin da manzo Allah ya cika shekara ta 50 da uku kenan shine malumai suke cewa kenan manzo Allah zaman da yi a Makka shekara 13 ne kuma ya iso Madina iya da shekara 53 kenan shekara 53 ya shigo garin Madina kuma a wata rana cikin yawon isin ranar Litinin wadama fiha kuma manzo Allah ya zauna a garin Madina a garin Taiba shekara 10 yace kun malan cikakku yace na hakiya wanda zan kawo maka labarin abin da ya faru shi na hakiya zan kawo maka labarin da ya faru a cikin wannan shekara 10 abubuwan da suka faru a shekara 10 da zan na garin Madina yace faja'a taibatu rida ya fina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zo ya shigo garin Madina shi zukammala 53 lokacin da ya cika shekara 53 a wata rana shi yawon isinin a ranar Litinin wada mafi da ashir isini ko manja Allah ya zamana a cikin garin Madina shi na shekara 10 kumbilan kenan cikakku shekara 10 ciki yayi na jiha yake jagen kawo maka labarin duk abin da ya faru a cikin wannan shekara ya ce akmala fil ula salatul hadri min ba'di ma jamma fasma khabari yace a shekara ta farko kenan shekara ta 53 da zo Madina a wannan shekara ta farko he cika sallar shi kenan sallar hijja manzo Allah aka ne cika ta da ai da muka gani a can an fara ta musu sallar amma raka ne yake biyu manzo Allah a garin Makka iya yin sallah raka'a biyu yanzu da ya zo Madina a shekara ta farko ne aka cika mishi sai ta zaman to nawa azhar ta zaman to hudu la'asar ta zaman to hudu isha ta zaman to hudu su kuma sauran aka bar su shine aka samu Aisha take cewa an farlanta sallah raka'a biyu summa hajara annabi sallallahu alaihi wasallam fa fudilat arba'a da manzo Allah ya hijira sai aka mida ta hudu watun ka salati safar ala ula sai aka bar sallar bulaguru akan yanda take canda kenan a yanda fi a garin Makka kenan sai aka bar raka'a biyu ta garin Madina ta garin Makka ta zamantu ta dan bulaguru ce kuma ta garin Madina kenan salati da hajji sai aka mida ta raka'a nawa raka'a hudu kenan duka wannan abubuwan da suka faru bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da yace min ba'da ma jamba bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar juma'a ai anna salatuhu aljuma'a inma kanat fil madina nan dai ce in ba'di ma jama'a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar juma'a kenan nan abin da yake ishara cewa sallar juma'a ta farko manzan Allah ina yinta bayan ya yi hijira saboda a garin makka babu dama a taru ma a sallah yace fasma khabari sima'a fahami wa qabuli yace ka saurari abinda zan hudi maka saurara na ganewa kuma da na karba yace summa bana almasjid ce man bayan haka shi manzon Allah ya gina almasjid shi kuba masallaci ne kuba mu masjidi madina ta garra kuma bayan shi shi manzon Allah ya gina masallacin garin madina nan kenan masallaci ne harko da manzon Allah ya fara gina shi ne masallacin kuba ita kuma yanzu kusan ko ake cikin garin madina amma da tsankanin ta madina kusan kilo 6 amma yanzu kusan kawai cikin garin madina dan daga nan in ka tashi zuwa haramun babu nisa sosai kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya fara ginawa masallacin kuba kuma sunna ce da ke biyo zo ya je ziyarar madina shi ya biya wannan masallacin na kuba ya yi sallah na ka'abi kuma ɗan wannan masallacin ai su ne Allah ya yaba kuje rijalun yuhibbuna an yatadaharu Allahu yuhibbul mutahhirin Allah ya yabi ɗan masallacin kuba lokacin da aka so a gina wani masallaci wanda Allah ya bata wanda labarin tana yi wa zuwa a gaba Allah ya bata ya ce mishi la taqum fihi abada na masinu isa ala taqwa min awwal yawm ahqqa an taqum fihi to manzo Allah wannan masallaci aka hana shi kai sallah anan ya tura Ali bin Abi Talib ya je rushe wannan masallacin sai masallacin kuba sai manzo Allah ke ce ma ɗan masallacin na kuba in kuke yi Allah yake yaban ku da Allah yake fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu sai suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu dai abinda muke inna nusul hijaratul ma yace in mun zo yin tsarki muna gun bayan dusi muna sa ruwa kuma suna tsarki guda shi kuma akali dai ne kin je ko in mutum yayi tsarki na dusi kenan ya ashe shi ko kuma yayi tsarki na ruwa shi yake cewa mun ko muna gama guda nawa gida zu to gaskiya wannan mutum ya kunci abin da wasa shi ne ya dace da shari'a inda manzo Allah ya garji masu huce iyaka wajen yin sarki wani zaka ganshi har wannan ibn jawzi a cikin tablis iblis ya kawo shi in yazo yin sarki in ya kare zai tashi ka daina iya tafiya ya je ya dawo wai dan sarkin nashi ya cika menene yake so cewa bari ya yi wannan tafiyar in ya tafiya kuma in ya koma kenan duk abin da yake cikin abin gashin shi ya fita yanzu kuma sai komai kenan ya zama to a sarki yake kafin ya yi sallah wasu kuma mutum sai ya sakaci akan wannan abu hadda aka samu ina shi tsammani Hussein ne shi kuma in ya zo zai sallah wannan da yake cikin shi ba da shi zai sallah sai ya huta ya sa wani sai ya sallah da shi sai wata rana yake cewa to manzo Allah dai bai haka to ni zan yi sallah ne haka sai bar wannan abu ne shi yanda manzo Allah yake yi haka kenan kan mutum ya yi kai ya kai gaya inda manzo Allah yake cewa wasu mutane su zo wanda suke huce iyaka wajen yin sarki to shi dai abu ne wanda yana da muhimmanci kenan mutum sosai ya kula da wajen yin sarki shi ne Allah yake ban ɗan masallacin kuba kuma kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya suke cewa da ya zo kafin ya isa madina ya zauna a gidan dar amr bin bani amr bin auf wasu suke kwana 20 da wani abu kafin ya isa madina wasu suke kwana 3 kafin ya isa madina sa'annan bayan shi sai manzo Allah ya gina masallacin madina shi kuma isilin wurin suke cewa wajen inda ake busar da dabino kiri ne wata ruwaya kuma suke a makwantai ne na musulkai inda suka ce manzo Allah hiji sai aka tuni kasan wurin kuma gina masallaci shi dai a nan manzo Allah da ya zo madina kowa yana so ya zauna a gidan shi da aka zo manzo Allah sauka gidana, wani ma sauka gidana, wani ma sauka gidana, sai ke cewa ku bar wannan dabbar tau, Allah ya umarce ta zamana inda ya kamata. Da ta zo aka bar ta, sai ta zo inda aka gina masallacin nan ta zo ta zauna. To manzo Allah da kudin shi ya sai wannan filin da sai gina masallaci. Shi ya saya ya ba da kudin ne, su kuma aka zo aka fara gina masallacin. Kuma aka zo ginawa da shi ya dauko birgi har aka gina masallacin. Ai shi ne wata rana ana gina masallacin. Amma birgin ya ce ke kusan mutum ne iya da jiki kuma tsawo gare shi. Kowa iya dauko birgi daya, shi amma birgin ke daukan birgi biyu yana dorawa a kawo dai shi na kawo. Iya kawo nan za Allah zai kalle shi. Sai ke ce mishi wai haka ya bin Sumayya ko kuma ya bin Ammar ya bin Yasir. Sai ke ce mishi taktulu kafi'atun baziya, suna ji manzo Allah ce mishi labarin dangi ne, ya ce kai can ka wata kungiya azzalima ya ta kashe ka to ya wadi mishi. Shine Ammar bin Yasir in an ta yaki zai ce ma mutane banda mutuwa yau, tunda ya san kansa abinda manzo Allah ce mishi, sai ce yau banda mutuwa. In ka ce mishi ma zaka kashe shi, zai ce ma ba lokacin da yake har yanzu yake ba. Sai ga abinda manzo Allah ce mishi, wata kungiya azzalima ya ta kashe ki. To kuma ta ka zo rikici na tsankani mutanen Ali da mutanen Muawiya. To mutane duka sun duba, tunda kusan manzo Allah ya musu ishara ga rikicin da zai faru tsankanin musulmai guda biyu. Yake ce musu ku tuna ya fita shi, wanda yake kwance ya yi wanda yake zanna a cikin ka, wanda yake zanni ya yi wanda yake tsaye a cikin ka. Kuma ya ce musu kan wanda ya daga takobin shi ya kashe musulmi. Yake fitina ya fita shi, ka kasance kai za a kashe, kar ka zama to kai ne za ka kashe. Daga ciki wannan Ibn Sirin yake cewa wannan fitina ya tashi yankanin Ali da Muawiya, ya ce ba a samu ba sahabi gari wanda suka shiga ciki. Yake kai ƙa'an hudu maka 30 ma ba su kai ba sahabin manzo Allah wanda suka shiga cikin wannan fitina. Isnadin da ya kawo ya ce a lokacin akwai sahabban manzon Allah kusan 10,000, amma a cikin 10,000 ba a samu ba 30 ma wanda suka shiga cikin yanar gizo. To kun ga mafiya shi ne in shiga suke ɗaukowa, su ce ku kalla duk rikicin da aka yi sahabban su ne suka yi, amma ku duba shi kiyaye mutane 30 ma ba su kai ba. Yake kuma waɗanda suka shiga ma dukansu don su kawo daurin su ne a sulhu, a yi sulhu shi ne suka shiga. To shi dai Ammar bin Yasir kowa duba yake wajen waye ci, to shi kuma wajen Ali bin Abi Talib yake. Kenan tabbas wa yake da gaskiya Ali bin Abi Talib, kuma su waɗancan su suka kashe Ammar bin Yasir. Kenan a wannan wurin ana gina masallacin manzo Allah ya hudu mishi haka. Kenan ana gina masallacin suna cewa Allahumma la ajra illa ajra al-akhirah farhamul amsar war muhajira. Ana suna rada da wannan baitin ana ginin masallacin. Yace summa bana min hawlihi masakinahu summa ata min ba'd hadhihi sana aqall min nisf alladhi safaru ila bilad al-hubus fina hajar. Yace summa bana min hawlihi, bayan tsari gina masallacin a ce wayan masallacin sai manzo Allah ya gina gidajen matan shi. Nan gidajen sau yanzu a yanzu manzo Allah iya da Sauda da Aisha kaɗai ko, yace na harbu a gina gidan Sauda, in yaso kuma daga baya aka gina gidan Aisha. Yace kullum in manzo Allah iya buƙatar ya ƙara wani gida sai ƙara, na harbu guda biyu ne. To kuma su ma guda biyun aka faɗi ga yanda suke mutum sai ya yi mamaki. Shi ne Littafin ya kawo a gaba zai bayani yadda gida ɗakin Aisha ne. Ɗaki ne ba wani ɗakin da ta karaya karya, tunda har wasu da suke daga baya suke cewa dama ba a kashe ba gidajen matan manzo Allah, aka bar su kowa ya zo ya ga inda manzo Allah ya rayu. Tunda ko yanzu ai ɗakin da aka bari shi ne ɗakin Aisha. yanzu ma an kaji nasa ya bakin ba wani girma ba ne gare shi inda kabarin mutum uku da aka yi a cikin yaki kuma bai isa ba a kara wani tunda inda ya isa kai kabarin aka binne Abubakar a ciki aka binne manzo Allah a ciki aka binne Abubakar shi kuma Abubakar ya ba shi ya nemi Aisha ta ba shi izini ba na uku sai Umar da aka soke shi sai tura ɗan shi ya tambayo Aisha ne ma a kawo ni wurin sai ta ce mishi wannan wurin nima na ajiye ma kaina nima ina so in na mutu abin da na a wurin amma tunda ka tambaya kin za a binne sai zamanto suna su uku kenan ba za a iya binne na hudu a wurin ba kenan wurin a ce ko wuri ne karami kenan bayan su yi ajina gidajensu kuma bayan wannan shekarar sai waɗanda rabin waɗanda suka yi hijira zuwa garin Habasha duk suka dawo kusan rabinsu can mun doka mutum nan suka hijira maza 83 mata nawa 18 to maza 83 maza 18 kenan duka rabinsu sai suka dawo amma shugaban nasu Ja'far bin Abi Talib bai dawo ba sai bayan ma shekara ta 7 sai bayan yakin Khaibar abin ga shi wannan yake jari nan mai littafin yake cewa ɗakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ɗakunan matan shi ya ce duka an gina shi ne da zawarni itace ne na cikin da yi ne kuma duka rihin shi da haɗin gidan duka bai taka kara ya karbi ya ce bayan sun dawo rabinsu sun dawo shi kuma Ja'far shi ne shugabansu bai dawo ba sai bayan shekara ta 7 yakin Khaibar ya ce an yakin Khaibar manzo Allah ya ci nasara a yakin Khaibar sai ga Ja'far ya dawo kuma shi ne manzo Allah yake ce mishi da halina da kamata kai kadai kai ko ka biyo ni gabaki da kama da hali duka Ja'far shi ya biyo manzo Allah tun Ja'far aiwa Ali bin Abi Talib ne ko kuma dama Ali yana kama da manzo Allah ya ce amma hali na manzo Allah da kamata Ja'far shi ya biyo shi ya ce da aka yi yakin Khaibar manzo Allah iya jin daɗi an buɗe Khaibar sai ga Ja'far ya dawo daga Habasha sai manzo Allah yake cewa ban san ba da zan ji daɗi yakin Khaibar ko kuma da zawo Ja'far yanzu manzo Allah ya kama shi yana jin daɗi ya zo kuma da aka tashi yaki na gaba ko manzo Allah sun yi cikin komandodin yaki na gaba yakin mutan da zawo shi ne ke cewa inda yana son shi aida bai sanya shi ba inda bai san mishi alheri da bai sanya shi ba abin da cikin mayakan nan kuma yake shi kuma da yake aka kashe shi Ja'far a wannan wurin yace wa fi jihaqa ashraf al akhyar bain al muhajirin wal ansar duka a wannan shekarar ta farko bayan hijira manzo Allah ya gama ɗan uwantaka tsakanin ɗan garin Madina kuma da ɗan garin Makka wannan shine abokinka ko kuma wannan shine dan uwanka wannan ma shine dan uwanka manzo Allah ya wannan shine abubuwan da manzo Allah na farko ya fara yi akwai wannan wanda ake ce ma wasiƙatul Madina wanda har yanzu kusa akwai bulugi cin wasiƙa wasiƙa ce wanda manzo Allah ya yi da ya so ya kirawo Yahudawan Madina duka Yahudawan da su kewaye da Madina ya zo aka yi abin da su yanzu shi ne shugaba a gari sun kai shi tana a kan kowa sai da aka yi wannan wasiƙa kuna da wajibi abubuwan da suke wajibi a kanmu mu ba wajibi ne a kanmu in kuka yi kaza mu ma zan ku kaza haka a wannan wasiƙa aka rubuta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama su har suna cin gado wani ɗan uwanka ne zaka dinga in ya mutu zaka ci gadon shi kuma kai ma in ya mutu shi ma in ya mutu zai ci gadon ka haka manzo Allah ya tsora su haka Allah wanda an manzo Allah ya gama shi da Abdurrahman bin Auf shi wannan ɗan garin Madina shi ce ma Abdurrahman bin Auf ina da dukiya ka zo in raba saka ka ɗauki rabin baka rabi wai ba ma dukiya ba, ya ce har matan shi ce mata jigare ne, kai zaka zafi wadda kake so da jiga ya kara mata saboda ne, wannan shi ne abin gaji ne filiye na harko kuma asasi na harko na musulunci, can kumantaka tsankanin musulunci kuma wannan wallahi zahi ma'ayin kumantaka ta shi ne ga wanda ya gane ta. Wani ba abin da ya gama ta da shi ko wannan musulunci ya gama ta da shi. Kuma yin misali ma mutum ya tafi misali ta tafi maka ko matinya wannan musulmi ne ba ku taɓa gamuwa ba da shi ko me ya gama su musulunci ne. Kuma wannan musulunci shi zai sanya duk abin da ya dace ka mishi ka mishi. Ku duba lokacin da musulmai suna Andalus aka fara koro su tsakanin waɗancan su waɗanda suka kafa daula ta murabito ne barbar ne amma musulmai ne su kuma yan Andalus ana koro su suna tserawa nan malaman suka ce ma yan malaman Andalus ne suka ce wannan saraka Andalus su iya kare musulmai ba ko in kuna so ku je wajen su wannan barbarcin ko in yi su. Kuma lokacin yi su bin tashwin malaman suka turo wani wakilin suka ce jikar don shi da yanzu ma ya suka ce mishi ko mutanen Andalus su zo maka gaba shi dai an koro su ko kuma kai ka tashi ka je ka kama musu kuma tsallaka ne za a yi kuma rai za a zubura yin ci a musu to ga yanayin yana zuwa ta babu abin da ya gama su amma ne ya gama su kawai musuluncin abubuwan da aka iya kama hannun ya tafi suna cewa Andalus shi ya kara masa kusan shekara kusan ƙarni guda in ba don tsallaka da yi ba tunda kusan yakin da aka ma'arika ta zallaka a cikin kafuran wanda suka tsere kaɗan ne dubannai suka zo amma wanda sai da ya kai zuwa sai da ya kai gawa wajen mutane ana filin su saboda annabi da suka ma wannan barbarke annabi da suka ma kiristocin sai da ya kai duk mayakansu gaba ki yan karar da su kinin yanzu kahin su komo su fara yakan musulmai sai an samu ko shekara 50 kinin sai wanda aka haifa wannan ranar in ya kai shekara 50 kuma su kogo su dawo su fara yakan musulmai su wannan shi ne kinin duk inda musulmi ya ce sai na dan uwan musulmi babu abin da zai hana wani dan uwanka ne abin da wanda yake shin in ya same shi kuma ya same ka abin wanda yake nan in ya same shi ma ya same ka wannan shi ne akan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara dora musulmi akan shi dan shi ne Allah ya yi su wanda jina tafawwaqu ad-dara wal iman min qablihi yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان فيهم خصاصة وأنا أنت مسلمي جيوا وأنا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يزو باقون باب من ذا الله به إذا أبنتم بزيبا سيتي ذا باقونا وزي سبتش سي قولي إيشو كو سي وني سي من ذا الله أنا سيتي بخونك كما سي ما بيّدا بيّدا أبن زيتي abin da gare su abincin iyansu kawai yin jiya hudunwa matar shi ga bakon manzan Allah ba na ɗauko shi ya za a yi su cafe shi ke ta kawo shi da suka zo su ta sa iyansu ke ta ɗora abin da ruwan zahi a cikin tukunya tana ma yaran abincin zai gari har suka yi gari a kirawo ba ko zo ka ci abinci sai ce mata ka shi hukuna a ka shi hukuna suka zo sai ce mata ki dinga yi sa hannun ki kamar kina ci ni ma an dinga sa hannun na kamar kina ci shi kuma ba ko ka dai ke ci abinci har sai ya kare shi yana ganin ya ci gaba ki dai sun ci abinci tare da sahi sai da manzo Allah ke ce musu Allah ma ya gode muku akan abin da kuka yi ya hana ni ya hana ɗiyan shi kuma ya hana kansa ganyayi ganya abin bakin baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan musallai ji yawa ne cewa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne wanda Allah ya zaba ma manzo Allah shi kuma wani ya ce ya zarge su akan wani abu gaskiya sai wanda zai zama tuni din nan ka doka abin da zai ko kuma abin da suka yi wani mutum wanda zai zarge shi shi duk ne ta wani zai hutu ba da ran shi kullum yaki ake zuwa aje a dawo aje a dawo kuma bai gajiya ba kuma wani wanda bai yi wannan abun ba shi zai zo da gajiya shi ka ga a hankalce ma abun bai bada ba sannan manzo Allah sai ya yi mu'afa ya gama yin kuma tuka tsankanin yan garin Makka kuma da yan garin Madina yake summa bana ibnati siddiq khairu sahbi rasuli al-azan fattada bi kuma duk a wannan shekarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta riga Aisha ce ya Abu Bakar kuma a wannan shekarar din aka shari'anta kiran sallah aka shari'anta kiran sallah shi aka yi koyi sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wanda ya ga mawakin kiran sallah sun sanya shi yana hudu lafiya ya koyi shi Aisha take cewa manzo Allah dai a rene an suka dawo Madina tace tana yarinya kawai sai wata mace babba ta zo ta kama ta ta sanyo ta cikin mata ake gyara mata jikinta ta sai karin kenan lokacin kenan ana shirye shiryen haramanta kuma ana shirye shiryen tare wata gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a wannan shekarar din suna so a dauki abin da kira sallah sai suka ba da shawarar cewa a dauki kaho irin na Yahudawa a dinga busawa wasu kuma suka ci a dauki irin wannan karaurawa ta kiristoci a dinga bubbugawa to anan suna nema abin da za a dauka sai wannan Abdullahi bin Abdurrabi sai ya ce yi maholki ya ce manzo Allah na yi maholki sai ce ni ka gani ya ce ga abin da na gani sai ce a yi mishi tashi ku je kai da Bilali ya yi kamariya yana haɗi shi ma yana haɗi shi wannan wanda ya maholki yana haɗi iya haɗi shi kuma Bilali sai filla to shi ne zama to Bilali kenan shi ne mai kiran sallah tun har aka samu wasu hadisi suke cewa limanci larabawar su ladanci ha bakajiyar su dinga yin har su dinga yin ladanci zai zama turu har ana wasu suna ɗaukar irin wannan abun kamar kiran sallah kamar kaskanci inda zaka ce wani yake cewa in biyan su suka taɓa su zai ce musu Allah kiran sallah zan shiga kiran sallah zan shiga kina abu ne wai an nuna shi kamar abun kaskanci shi kuma dalilin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Bilal da ya kiran sallah saboda ya fi kowa murya in ya yi kiran sallah sosai da muryar shi ta kaimisa kuma karin bugun da kari a kan haka sai a lokacin shi akwai wannan makaho shi ma iya kiran sallah kuma shi ba babaki ba ne ba to shi ne dai ya zamanto ladarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zamanto har manzo Allah da manzo Allah ya rasu ma ko sai bar garin Madina to har sai kiran sallah ai kuma sha yake cinci yana rayuwar shi a can kusan har an manci shi yace sai wata rana suke cewa Bilal su yi maharki manzo Allah ke ce mishi mahazin jabba zan nisa wannan wasu irin ƙauracewa ce kama kawai sun taso ya dawo Madina ya zo kiran sallah zai ya ce yana zauwa da ya ma fara kiran sallah duk wanda ya ji ya san wannan kiran sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran sallah kowa ya fito ko suka shiga kuka sun ya tana musu lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kin bai hawa sama da manzo Allah da sunan hawa sama sai ta koma garin Sham yace fagta da biji kenan shi wanda yayi abin da kin wanda ya mawa sun yana hawa Bilal ya koyi da shi ko kuma duka zai kuka shi aka yi koyi da wannan kiran sallah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka shari'anta ma wannan kiran sallah don shi ne shugaban masu sojin tsoro Allah bin Zaid na ci gaba kawai din na ci gaba ya ce wa gajwatul abwa fi safarin yace kuma duka a cikin wannan shekara ta farko Annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi gazuwa ta Abuwa to Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar mizani na yaki akwai shari'a kuma akwai gazuwa na an samu sabani wajen malamai shari'a wanda manzo Allah zai tura kamar mu ce ne sai tura wani ke kauri kaza ka ga kaga yanda yake wuri ne shi kuma yaki suke cewa a yaki wanda manzon Allah aka fita da shi shari'a kuma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wani yake wani shine shugaban yaki na an samu sakani akan wajen malamai wasu ce yaki nawa manzon Allah ya wasu ce 19 ne wasu su ce 17 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da mafi yawan yakin da ya huta shi ne ake ce musu gazuwa kuma wanda ya tura wasu shi ne ake ce musu shari'a to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na harko gazuwa ta Abuwa kuma shi ne ko kuma ana ce musu gazuwa ta Waddan kamar kusa da Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai kuma a wannan ba a yi ba a gwabza ba haka shi haka dawo kamar duka manzo Allah ne ne na zo Madina yanzu kere niki yake dubawa iya duba abin da ya rayu ne kewayen Madina su wane ne su kewayen Madina wasu ƙabilu su kewayen Madina a ga halin yanayin wurin kenan ita ce suka yi ya ce kenan gazwatul Abwa ba a gwabza ba a watan safar a shekara ta farko bayan hijira ya ce gazwatul Abwa sai manzo Allah ya ce ya tafi amma ba a gwabza ba sai ya dawo tunda gazuwa manzo Allah da shi ake fita kuma shari'a ce ke tura ya ce wafi shaniya algaru algazu ista kuma a shekara ta biyu kuma akwai yakin da aka yi wanda ya shahara an san shi ne yakin Badar ya ce ila buwat kuma an huta yaki na gazuwa ta buwat ita ma ba gwabza ba aka jawo gazuwa ta buwa su ma Badar kuma sanin yakin Badar wanda shi bayani akan shi kenan yana da tsawo kenan manzo Allah yayi yakin buwa shi ma buwa yana so ya tare kafila ta komba ta Qurayshawa amma shi ma haka ba a yi ba komai haka jawo sai kuma yakin Badar shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ma Badar shine akwai Badar ta farko gazwatul Badr na ula wanda aka yi ta a shahar Jumadal ula kuma akwai Badar saniya wanda aka yi ta a 17 na watan Ramadan shine gazwatul Badr ai Badrul Kubra Badrul ula wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya huta wani daga cikin wani kafurai ana ce mishi Kurz bin Jabir al-Fijri shine manzo Allah ya huta neman shi dai huta neman shi ana neman shi ba same shi ba manzo Allah ya dawo ita ce ake ce ma gazwatul Badr al-Ula ne so kuma ta biyu ita ce gazwatul Badr al-Thaniya Kurz bin Jabir al-Fijri ko kuma ita ce suke ce ma gazwatul Asfar gazwatul Safwan kan kene shi wannan kurzikin Madina ya kawo ma hali kene shi ya fara kawo ma Madina hali da ya kawo ce tsiri kuma manzo Allah shi ma sai ya fita bin shi aka shiga ne aka fita neman shi kuma ba same shi manzo Allah da ba kene duka shekara ta biyu haka yi gazuwa ta Buwat manzo Allah ya huta tare wannan kafila ta Qurayshawa ba a yi ba komai ya dawo kuma bayan ta aka yi bazar kula cikin wannan kurzikin shi ya kawo ma Madina har je tsiri kuma manzo Allah shi ma huta sai manzo Allah ya hutan yi manshi bai same shi ba ya ce wa wujibat tahawul qiblatu misk raja kuma duka a shekara ta biyu bayan hijira sai aka wajabta sauya qibla a 15 ga watan raja aka juya tahawul aka juya qibla kenan da manzo Allah ana kallon masallacin Qudus ana sallah yanzu kuma kadina ra ta kallubo shi ka fi sama kalluwan yanda kin kalla kan tarjaha ko wani waje ka shukar masjid haram kuma shi aka yi tahawul aka juya aka na hakku mu kallan kallan ka'aba kenan duka a wannan shekara ta farko sai kuma yake من بعد ذي الإشارة يا إخواني يأتي أي أن بدر الأولى كانت بعد غزوة ذي الإشارة كما يأتي واندي بدر الأولى كما تاكسن تبان يأتي ذي الإشارة ذي الإشارة إتكما تنع من سادة مدينة كما هي قوانا قوما إتما من زعل صلى الله عليه وسلم ياهوتا جيزي وانا مورج وانا مورج حيا مزينا عنا ينبوه kusan yankin Hijaz ne dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta ya tsaya har karshen watan Jumadal Ula Jumadal Akhira kuma a wannan sai shirhu da shida wani sunan wanda ake cewa shirhu bani Mudlis sai shirhu da su kuma sai dawo Madina kina a wannan shekarar dai muna da buwar kuma muna da gazuwa ta Badar Ula kuma da zuri ushaira ita kuma zuri ushaira manzo Allah ya huta ya tafi wani yanki da ake cin shiyan da ya je wurin haske sulhu da bani Mudlis ne su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yi dawo ya ce wa furida hasan fi sha'ban kuma duka a wannan shekarar aka fara lantan azumi duka a cikin shekara ta biyu kenan bayan an jiya al-qibla an komo ana kallon Ka'aba ne su kuma sai aka fara yanka azumi a shekara ta biyu kina ga nan ku bari ka tsaya kusan mafi yawa sun jima wasu sun jima a Habasha kamar Jafar shi bai dawo ba sai bayan hijira tana da shekara duk bayan hijira an yi hijira da shekara bakwai ne kenan su wasu sun samu labari wasu kuma ne suka tsaya da'awa suka tsaya a can Habasha su dawo ba kenan kusan a ce inda Jafar ya dawo a ce kusan hin shekara bakwai bayan hijira manzo Allah kai sahabban suka dawo wanda suka hijira suka dawo daga Habasha malaman abin gajiye sun samu wannan ce kazani sai wasu da suka ji saha gari ya shiga sai ta yi a wajen ta hide ne wanda manzo Allah ya tura to ga zuwa su ce shirin da kaza ko kuma 19 ko 17 su ga zuwa da manzo Allah ya tura musamman